Mukata shinja kayar Ghana a China Dr. Charles Jamina yace ana nan ana tantance dalibai kuma batun kwafan en Ghana zuwa gida shine abin da ya sha hankalin jakadanci.
You can never have an amount that is enough for an emergency response. However,
al'amari irin wannan ba za ka iya samun isasshen kuɗin zartar da aikin gaggawa ba, sai dai mun dukufa bisa wannan mawuyacin aiki a cikin mawuyacin hali da muka sami kanmu. Muna maida hankali akan rabadiyar Ghana a China gida biyu. Bangaren farko ɗan kasuwa ne da ke cikin ƙasar ta China, ɗaya ɓangaren kuma shi ne mai da hankali akan ɗalibai. Ko da yake kuɗi da gwamnati ta wari ba kuɗi ne mai yawa ba, za mu yi amfani da shi yadda ya kamata. A cikin hali irin wannan, lokacin aikin gaugawa kamar wannan zai yi wuya ka ce ka samu isasshen kuɗin zantar da wannan aiki. Mu dai godiya muke yi wa gwamnati game da bayar da wannan kuɗi. Yanzu abinda ko muke jira shine umarni daga Ghana dangane da maganar kwasar en Ghana zuwa gida. Da zarar haka ya samu, za mu tuntuɓi waɗanda lamarin duk ya shafa. Dr. Domina ya yi kira ga ɗiyan Ghana da ke cikin damuwa a ƙasar China su tuntuɓi jakadar Ghana a China domin taimako. Gidan jakadanci a ƙarƙashin shugabancin jakadar Ghana a nan ƙasar China ya buɗe ƙofar samun mafaka. Za ka iya amfani da tutar ECOWAS kuma mun bayar da tutar mu. In kai ɗan Ghana ne, daga inda kake a China sai ka ji kana buƙatar ba da labarin wata alamar kamuwa da cutar, zaɓin farko ka kira gidan jakadancin akan hotline ta, ka bari ni su san inda kake. Haka kuma muna tuntuɓar hukumomin makarantu. Abin da ya nufi shi ne da zarar mutum ya shiga hali da yake zato na alamun cutar ta coronavirus ne maza ya kira waɗansu lambobi da aka bayar kamar haka: 188-129-5904-0 kuma 188-120-84222. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.